yawa a gaba sai al-mushkilatu saniya mushkila ta biyu anan abinda nan manta in fada cewa nan na farko da farko ana zano mana ne mushkila ta bangaren namiji ya raba mushkilolin matsalolin kashi biyu akwai kashi na farko wanda namiji suka shafa wannan duka da muka zano kun lura sun shafi namiji duk da ni a wajen bayani ina waje hakitabin ga bangaren guda biyu duka amma shi nan gurin yana magana ne akan matsaloli na wajen namiji matsaloli na bangaren namiji to kuma mushkila ta biyu wadda ta bangaren namiji ake samun ta adam ihtirami zauja wal istihana biha rishin girmama mace da kuma wulakanta ta da yana mata kallon kamar wata haja ce kamar kawai shi ya dauke ta a matsayin kamar yadda in a titi ne yana son ta yana bayyana mata soyayya yana mata karerake da zance na banza da ba haka bane to tana shigowa gida kuma sai ya sauya kaga yana mata kallon kamar wata baiwa kamar wata wadda bata da wata kima a wajen shi to wannan ita ce babban matsala ta biyu yace min al-azwaj daga cikin mazaje man la yahtarimu zawjatahu akwai wanda bai ganin mutuncin matar shi wala yastahinu biha yana wulakanta ta bai ganin dajarta bai ganin girmanta bai ganin cewa ita tana bakin komai ganin ta yake ita ba a kowa bace kawai shi da aka ce shine shugaban nan kawai sai ya dauka cewa to ita ba banza ce ita ba komai bace ita ba kowa bace a cikin tahiyar a cikin zaman takewar aura a cikin zaman gidan ita ba kowa bace ba yace barhiya min sakatul mata yana ganin kawai wani mata ne wani kaya ne kamar yadda zaka sayo kaya ka kawo ka aje haja haka kawai ya bada kudin shi aka kawo aka aje mishi wala ya tanawur haki bayyana daukan hakkin shi kuma yana mancewa da gaugawa game da hakkin shi yana zato akan cewa idan ya wulakanta matar shi bai dauka ta a kowa ba shine ma ya cika namiji shine wanda ya kai namijin fada aje yana wulakanta ta bai dauka ta a kowa ba wa annal mar'a naqisu akalin wadin ya gani cewa ita tawayayya ce wajen hankali wajen addini har ya wuce gona da iri ya rika mata kallon ita ba kowa bace kuma ya rika tuna cewa an halice ta ne daga hakakari ba zai yi lisani da zancanta ba ba zai shawarce ta ba cikin zance ba zai kula da ra'ayinta ba ko dai kawai abin da ya yanke shi za a yi yana wulakanta diyanta yana zargin wasu ma daga cikin uwayenta bai mutunta su ba yace waru mali atfaida azu tana yiwa saboda dan karamin sababi wanda bai kai ya kawo ba wannan yana iya kaiwa hamma a wani halin ya kai su a ga yana bugun matar shi yayi saboda wai subha yana zaginta yana gaugawa wajen kama ta da kuskure daga tayi kuskure kawai shi fada zai ta zage-zage bai san ba cewa ya ita ma cewa dan adam ce tana daidai tana yin kuskure yace namiji yayi ta kokarin neman an ta tarawa kabla an yi hukuma alaiha ba zai tsaya ba ya bi abu da sannu ya tarawa ya bi abu da sannu kafin yayi hukunci akan ta yace wara'iz zuruf ya kiyaye wasu zuruf da wasu halaye wanda suke bujirarwa na abun nan na kurakurai ya neman mata uzuri kuma diyawa daga cikin mutane mazaje ce bus ma san dabi'un mata ba ya tashi kawai ya ganta a titi da kyalkari ta burge shi kawai kai salafin sha'ar mu aka mishi bai san dabi'un mata ba bai san ya suke ciki ba bai san hakikanin bai karanci ilmun nafsu tarbiyu bai san ilmun nafsu bai karanta ya san yaya sha'anin mata yake ya sha'anin kuma ita ma bangaren matan zan muje haka suke da wannan matsala yace fa iza arafa rajulu tabi'al mar'a idan mutun ya san dabi'a ta mace ilta masalahar uzur zai neman mata uzuri akan wasu abubuwa yace ta la takburul mashakil han mushkiloli da wasu matsaloli ba za su rika yawan maimaituwa ba daga wannan cikin dabi'u na mata daga cikin al'adar su yace wajibi ne ga mu kawo misali yace namiji sai kokarin kiyaye su matukar baka san wannan dabi'u ba baka san halayen su ba baka san yanayin su ba to zai kasance wannan ya afkar da kai abinda bai kai ya ka ba kuskure ka girmama shakun kai ga rabuwa yace a tutar wadiqul khalqi sana'il haidi na farko da ya kamata ya san cewa mace tana shiga cikin kunci tana shiga cikin damuwa wanda bata da misali lokacin da take cikin jinin al'ada yace lalle dabi'u na mata da kuma nafsiyarta a cikin lokacin da take cikin haila ta sha bambam lokacin da take cikin sarki balle ma abin da yake samu wasunsu diyawa daga cikin su lokacin haila suna yawan ciwon ciki da yawan ciwon kai da wahalhalu da kuma ciwon kashi da ma wannan wanda yana tasiri akan rayuwarta da yau da gobe da wanda yake kusa da ita da alakarta da take cikin gidanta da duk wani ɗaiɗaikun mutane wanda suke da mu'amala da ita na cikin fami saboda haka ne yace sai wajibi ne ga namiji yayi hakuri ya jure akan mace lokacin da take cikin wannan fatara duk wani kurakure da zai gani ya rumsa idan shi tana cikin wannan hali na al'ada tana cikin wannan hali na haila kasancewa kawai kamar mara lafiya ne duk wani abin da kuma rashin lafiya wanda ta shafi nafsiya rishin lafiya ba ta gangan jiki ba, har gwada ma masassa gami da wannan cutar, saboda ta shafi nafsiya, wanda abu nan da nan bai kai ka ba zai sa mutum ya yi gushi, abu nan da nan wanda bai kai ka ba zai sa ta hau, wani abin da take yin shi a can da wanda tana cikin tsarkinta a yanzu tana matsayin kamar bata da lafiya ne, dole ba za ta iya yin shi ba, idan ya zo ya gaba a yi shi ba to sai ya mata uzuri ya san cewa ga yanayin da take ciki yayi abin shi kawai. Aw lam takum bi wajibati ala khairi kiya, ko kuma bata sabke wajibinta ba, duk wani abin da za ta yi tsaye da shi ta tashi ta yi shi na wajibi, na dafa maka tuwo, na yi maka kaza da ta saba, to a lokacin da take cikin al'ada ka san cewa ba za ka samu wannan abubuwan yadda suka dace ba, to wannan kurakuran zaga duka abincin da za ta yi da abin da zama ka alaji mafu za ta yi shi, saboda ba a cikin rasta ke ba, ba a cikin lafiya lau take ba, to namijin da bai san wannan ba sai ya ta kama ta da kuskure a cikin wannan yanayi. Mu duba mu ga hikima ta Allah ɗan uwa, a lokacin a cikin wannan yana daga cikin hikimar da ta sa lokacin da mace take cikin jinin haila Allah ya haramta a sake ta, duk irin wani kuskuren da za ta maka saboda wannan matsalar Allah ya hana a saki mace tana cikin wannan tsananin. Me yasa? Saboda tana cikin hali na nafsiya, kuma ka zo ka ƙara mata wani bakin ciki, tana cikin wannan halin na damuwa kuma wadda ta shafi zuci, zai zamana a cikin wannan lokaci a zamana take batta ciki, batta san wani walwala, batta da wani wasa, batta da damuwa ce ta nafsiya, to wannan abun tana cikin shi, kuma a zo a ce an sake ta saboda wani lahin da za ta yi, duk wani lahin da za ta maka sai Allah ya ce kai hakuri har ta yi sarki, kai hakuri har ta tsarkaka. Me yasa? Saboda wannan hikima, saboda kamar mara lahiya ne mutum, yana cikin rishin lahiya, ba zaka zo kuma ka ƙara mishi wata cutar ba, yana cikin matsala, ba zaka ƙara mishi wata matsala ba, ko da sakin Allah ya kawo shi kana da niyyar shi, to Allah sai ya hana ka, ka bari har ta tsarkaka. Abu na gaba kenan, kaga jahiltar wannan ga maza, namiji idan ya jahilci wannan zai ta mu'amala da ita mu'amalar da bata dace ba, ba zai yi hakuri ya jure akan wasu kurakuran da za su zo daga gare ta ba a wannan yanayi, ko kuma lokacin da take cikin jinin haihuwa. Abu na gaba idan wanda ya kamata a kiyaye, yace ghairatul nisa, kishi na mata, daga Anas Allah ya rada shi yake cewa ahada ba azu nisa annabi sallallahu alaihi wasallam qas'a fiha sarid wa huwa fi baiti aisha, wasu daga cikin matan annabi alaihi salatu wassalam sun aiko mushi abinci a cikin akushi alhali kuma annabi yana dakin aisha, ba a dakin ta bai ke wanda ba a kwananta ba, sai ta zubo abinci a kai mushi yana dakin aisha, fadara ba aisha da khadim fanka salatu qas'a, aisha sai ta bugi hannun wannan wanda ka abincin, sai da abincin ya fada akushin ya fashe, faja'ala nabi, kaga a gidanta ne a dakin ta, kuma wata ta dauko abinci ta aiko ta je a kawo ma mijin, bata lamunta da wannan ba, amma gaban annabin Allah kaga saboda kishi da ta harbi kwana sai da ya fashe, yasa kaga wannan yana daga cikin kishin da ya kamata a ce mutum ya san da wasu abubuwan a cikin wannan yanayin dole yayi hakuri a kansu. Faja'ala nabi ya akuzu sarid, amma mu tsaya mu duba mu gani yanzu nan inda mu ne, inda wani namiji ne da bai san halin ba, zage-zage zai kama, fada zai kama, yayi ta cin mutuncinta. Amma anan annabi alaihi salatu wassalam da yake mafi girman mai tarbiya ne, mafi girman mai karantarwa ne, sai annabi ya dauka da kanshi ya tattare kwanan nan, abincin da ya zube ya tattare ya kwashe, a lokacin ya dauki akushin tsoho aka maida ya ce ku ci a gaban mutane, ba fa shi ɗaya ba annabi alaihi salatu wassalam, ba fa shi ɗaya ba gaban sahabbai ta yi wannan mu'amala, amma annabi anan shi da kanshi ba ma wani ya sa ya yi ba, shi da kanshi ya tattare ya kwashe ya gangama wannan abincin da ya zube ya kwashe shi aka watsa, sai ce kulu garat ummukum, wanda suke nan sahabbai ce ku ci abinci uwarku ta yi kishi, ya ce summa habasar khadimu hatta ata bi safa min indillati huwa fi baitiha, yana sai ya rike wannan khadimin wanda ya kawo abincin, sai da aka zo da wani akushi da wadda a gidanta ai take ita Aisha kenan, da aka zo da kwanan nata, fa dafa safa illati kasara safatuha, sai ya dauki wannan akushin na Aisha aka meka ma wacce wadda aka kare akushin ta, kaga hikima anan, ita bata ma san ba cewa abincin da ta bado kishi yadda ta fasa kwanan, a'a sai ya kyale kan ma ta sani ana kawo akushi mai kama da shi, sai ya dauka ya beka mata aka kai mata, a yanzu tana cikin matsala, in matsala ta wuce a hankali ko da ta ga cewa wannan akushin ba na bane daga baya an warware, amma a yanzu ana cikin matsala ita kanta, kaga Aisha ita wadda ta yi kishin annabi bai halta da zage-zage bai ta fada ta zubda mishi mutunci cikin abokai na kin ci mutunci na cikin mutane, la kawai kyalewa shi ya tattare abun ya beka ya maida shi kura, kuma ya kyale dan hidima yana zaune yana zauwa, aka zo aka ci wannan abincin na Aisha ita mai dakin, aka ci ita mai kwana aka ci abincin sai ya dauki akushin yace a mishi kai mata wannan akushin a wata ruwaya da beka sai yace ma Aisha ina umbi ina madadin makayinta ga makayinki an beka har kira ma mata makayinta yace fa haka za ta sarrufu ku duba ku ga yace wannan tasarrufi da annabi ya yi da nutsuwa da hikima da neman uzuri ga abin da ya fito daga matar shi saboda mi ya san cewa kuskure ne wanda sababin shi shine kishi duk yayin lokacin da ya kasance wannan kuskure ba keta alhurman Allah bane kaga ba alhurman Allah aka keta ba wani abu ne wanda dan adam ne tamma to sai yayi juri yayi hakuri ya kyale ba wani abu sai na tozarta addini to duk wani abun da in an shiga baban kishi namiji ya san cewa duk lokacin da aka shiga baban kishi wajibi ne sai yayi hakuri da wasu tasarrufat duk wani abun da zai sai yayi hakuri game da wasu abubuwan da zasu zo na bangaren macen duk wani abun da zai kasance ta zo ta yi tasarrufi wanda kishi yasa ta yi shi kamar da malamai sun tabbatar da cewa irin wannan yasa can baya mun ga inda Aisha take cewa anta allazi tazamu annaka nabi kai ne wanda kake rai cewa kai annabin Allah ne malaman hadisi karkashin wannan suka tabbatar da cewa irin wasu abubuwa da zasu zo na mata na bangaren kishi in an shiga baban kishi Allah yana musu afuwa da rangwame a kai shi ba fa ana nihin ya wuce gona da iri har ta je safi ba ya wuce gona da iri har ta je ta fita musuluncin ba la abubuwa wanda ba su kai sai kawo to kuma ina kai ga miji kai ma dole ka rumse ido an shiga wannan baban kan wasu abubuwa da za su je su zo ka ji ka kai shi kamar ka baka ji ba ka gani kamar baka gani ba na gaba sai yace murahatu adasatul iltizam kare ta zawajul akhu muslima fi bidayati iltizam yace mutun ya kasa kiyaye wannan yana zano mana matsalar da ake samu gami da mazan da basu ma san wace ce mace ba kaga na farko wanda bai san halin da suke shiga a lokacin haila ba da biki na biyu wanda bai san halin da suke ciki ba lokacin kishi a lokacin da suka hau kishi kamar mashayi ne kamar mahaukaci ne duk wani mashayin da aka ce maka yana cikin sha in ka ce ka biya shi zaku yi bannar da ba ita ba to lokacin da aka ce mace ta shiga baban kishi ka tabbatar da cewa kamar mashayi ne sakbata da bambanci da mashayi dan giya to in ka ce biya mata zakai bannar da za a yi ba karama ba ce bannar da za a yi ba za ta kwatamta ba to idan mutum ya san wannan duk lokacin da zai hauka in kana matsayinka kai mai hankali kana cikin hankalinka bai gushe ba wani dan giya ya zo ko zage-zagenka yake ta yi duk cin mutuncin da zai maka ko kula shi ba za ka yi ba ko biya shi ba za ka yi ba to haka nan in an shiga wannan baba kau ka kyale ta ta sabbatin ta shirmanta har ta sabka amma ka ce ka biya mata anan banna za a yi wani abin zai wuce ma abin da ya shahi bangaren sakin wani gurin banna ma za a yi ta kai ga kisan kai mun sha ganin irin wannan na gaba mura'atu hadasatul iltizami kiyaye hadasa ta matasantaka ta lazimta matasantaka yarinya ce budurwa a lokacin da zai aure ta kasa ga bambancewa tsakaninta da babban mace ya kasa bambancewa tsakaninta da cewa yarinya ce karama yanzu ta fara ma shiga cikin rayuwar arma yanzu ta fara shiga cikin wata sabuwar rayuwa ce wanda ita bata san da ita ba wata sabuwar rayuwa ce wanda bata taba sanin ta ba to in ya san da wannan cewa ita a wannan rayuwar da zata shigo canjin ya rayuwa ce zata shiga to duk wani abin da zai zo ta bangaren ta zai karbi uzurin ta na farko ce ana samun dan uwa musulmi ya aure yar uwa musulma a cikin farkon rayuwarta farkon lokacin da za a ce tabba na gaba ta ma jima da balaga ba 15 16 17 18 19 har ma zuwa 20 yace ya ka'u min habadul akhata zai samu su kurakure suna abkuwa wata jaharu ba'du umuri din ta jahirci wasu abubuwa na addini to wajibi ne ga namiji ya kama hannunta ya kubutar da ita ya aza ta bisa turbawa da take daidai ya aza ta bisa turbawa da take ita ce daidai kuma wannan kin ya sani cewa da sannu da mataki ba da karfi ba a rana daya ba a rana ɗaya zai sauya ta ba a rana ɗaya zai canza ta ba la da kaɗan da wa'azi da nasiha zai haɗe ɗora ta bisa turba yace fa minan nisa man ta'limu mujarradul wa'azi me yasa anan gurin kuke gani idan muka lura da kyau galibi zai kasance sabanin da ake ta samu idan ya zama na matashi ne yana cikin sabbin shekarun shi 24 da 5 da 6 da 7 har zuwa kusan 30 ma kuma sai ya auri wata wadda take ita ma shekara 15 17 18 har zuwa 22 galibi zuwa 20 duka hankalinsu kusan ɗaya ne sai zaman ana ta yawan samun sabani sabanin a ce wanda ya kai zuwa 30 abin da yayi gaba idan ya aure ta komai shekarun ta kanana ne shi zai kokari saboda ya san yadda zai dora ta turba ya san yadda zai bi ta da tadarruji duk wani kuskure ya kokarin gyara shi yace fa minan nisa daga cikin matan kuma akwai wanda daga an mata wa'azizar ta shiri daga cikin su akwai wanda sai an kaurace mata wannan shine Allah madaukin sarki ya bamu labarin cewa lati takafuna nusuzunna matan da kuke jin tsoron mummunan halinsu fa izuhunna kuma su wa'azi wannan mataki na farko kenan wahajuruhunna in wancan matakin bai yi ba akai nabi ku kaurace musu amma kaurecewa a ina filma daji a wajen cinkuda ba wai yayi fushi bai tattare kayan shi ya bar gidan ya bar su sai kuma wani kwarto ya zo in yayi fushi ya bar gidan abinda ake ni yayi kokarin kaurace mata a shinhuda yayi kokarin kaurace mata a cikin gidan yace wadribuhunna sai ku buge su darban gayar mugurhi bugo ba mai cutarwa ba yace idan mutun ya samu fashal ya kasa samun nasara cikin wannan marhala ta biyu to wani aiki za a yi sai akai zuwa ga wasila ta uku shine bugo wannan shine abinda Allah shar'anta shi kuma Allah shi ya halicci dan adam shi ya san yadda ya kamata a bi su mataki mataki yace sai dai daga cikin mazaje akwai masu ma wannan nasin mummuna fahimta na shari'a saboda mummunan zuciyar shi saboda kekashewar zuciyar shi da mummunan halin shi kawai sai ya rika kishin ta irin kishin dabba ya rika kishin ta irin kishi na dabba a cikin nan garin Zandar kinnan an yi tasjirin wajen hala guda nawa wanda miji ya kashe macen a wajen kishi a wajen bugu har ya kashe ta babure har lahira to kaga wannan mugun a banan nan an samu wannan wannan mugun tasarrufi ne na nasi mugun tasarrufi ne na miji yace so da yawa zaga ma ya karya mata kashi ko kuma ya mata rauni har jini ya razu ba kamar sai kace dabba wanda wannan bai kamata ba a ce a karama ta dan adam karama ta mutum a ce an mishi wannan abu yace miji yayi kokarin kiyaye abin da yazo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin haƙi na mace abin da ya faɗa kamar yadda yake cewa inna yace inni akhraju alaikum fi haqqi dha'if yace ina tsananta muku Annabi yace ina tsananta muku cikin haƙin masu rauni guda biyu yace al-yatimu wal mar'a da maraya da mace ku yi iya kokari masu rauni ne guda biyu ku yi kokarin kiyaye haƙin su haka yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yajlidu adukum mar'atu jaddan abdi wancan bugon da yace fadribuhunna ba bugo yadda ka ga dama ba Annabi alaihi salatu wassalam yace kada ku saboda asalin shi ma asalin wannan hadisin Annabi alaihi salatu wassalam da aka yi hijira daga Makka zuwa Madina sun samu matan su suna da kaushin hali su ma matan muhajirai sai suka karanta suke musu sai maza suka kai kuka zuwa ga Annabi cewa ma'aikin Allah matan nan namu da muka zo da su halin su ya canza ga abinda suke mu ga abinda suke mu aka ba su dama game da kuku kuma sai wasu ka wuce gona da iyaka gobe kuma sai ga matan sun zo ku sun zo kuka wancan ya karye matan shi wancan ya karye kafa wancan ya karye hannu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu la yajrudu adukum maratu kada ɗayan ku yirka bugon matan shi irin bugon da yake mabawa sai aka sa ma a wuri iyaka dan duk wata doka in ba a samu ta tawabit ba ba a kiyaye ta ba za a bar ta kara zuba kowa ya abin da ya ga dama to banna za ta aifar in aka ce ayi bugu kowa ya bugu a bar shi a buɗe kawai duk bugon da wani zai bugon da zai kai kashewa wani zai bugon da zai kai karyawa to sai aka sanya mishi iyaka yace miji nagari wanda yake mai hankali zai ji tsoron Allah a cikin iyalan shi ya ji tsoron Allah a cikin mu'amalar shi sai ya kasance yana musu mu'amala da tausasawa wa lisurfil mu'amala da sauƙaƙi a cikin mu'amala ya rika yin shu'uri yana ji a jikin shi cewa ita ma tana da wani mutunci tana da wani matsayi tana da wani irzaratu aqliya tana da hankali ita kanta ma wa husnu tadbira kuma tana da kyakkyawan tadbiri ta hiyar da lamarin yace wa kazalika liyammi fi hadhihi sifatu tayyiba to sai yayi kokarin yadda zai habaka wannan halayen nata yayi kokarin yadda zai habaka wannan halaye nata yace wani zuru ila yana haƙi saniya karamin mukrima yayi duba cewa ita ma dan adam ce wanda tana da karamci ba wai wani abu ne kara zuba wanda bai da mutunci bai da daraja to da haka ne zai karfafa alaƙar su ta aure ya karfafa zamantakewar su ta aure ta rika ji ita ma a wajen mijinta tana da matsayi ta rika ji a jikinta a wajen mijinta tana da daraja ba wai yana mata kallon kamar dabba ba ta da wani mutunci ba ta da bambanci da dabba da yaso ya daure yace wai zidul wajidul hubb a wannan za a samu soyayya tana karuwa da rahama da tosayawa ayoyi da hadisai da dama sun zo suna zaburar da mu akan wannan yace wa ya ayyuhal zawji ya kai miji alam tasma baka ji ba fadar Allah madaukin sarki lokacin da yamma ya umarce ka cikin mu'amala da mata cewa yi wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi musu mu'amala da kyautatawa mu'amala da ta kasance kyakkyawar mu'amala ibnu kasir yake cewa ku tayyibu aqwalakum da hulna ku rika musu magana mai dadi wa hasinu af'alakum ku musu kyakkyawan aiki wa hay'atukum da siffofinku da shigarku bi hasbi qudratikum daidai iyawar wannan abubuwa guda uku da Ibnu Kasir ya zano yace su Allah yake ne ya zo ka kiyaye ta bangaren su kai kokarin kyautata maganarka, ka zama tsakaninka da matarka magana ce mai daɗi, magana ce mai taushi ba ta wulakanci ba. Ya zama na aikin ka tsakaninka da ita mu'amala ce kyakkyawa. Ya zama na siffarka zamantakewa ka da ita, kayanka da shigarka da zaka yi shiga ce daidai gwargwadon ka, kyakkyawa shiga wanda zaka burge ta, ba shigar da zaka kika ba ta ji a zuciyarka ta kare da bukatar ka ta rika kallon waje. Yace kamar yadda kai ma kana son ta kasance haka. Ga magana Imam Al-Qurtubi ne ya kawo, yace wa zawjul akhir huwa allazi yaishu masha'ir zawjatihi, yaishu shine miji na gari mai hankali, shine wanda yana rayuwa cikin masha'ir, abinda matashi take ji a jika, kuma abinda take ji shi ma yana ji, yana tarayya da ita cikin so da kauna. Wannan babu shakku da shine za a samu zuciyarta ta karkata gare shi, kuma an samu arziki na zamantakewar aure wanda ba za a rika samun sabani ba tsakaninsu. Yace ka sani kai namiji, annal mar'a bi hada ila atifa, mace tana buƙatar tosayawa, tana buƙatar atifa, ka rika duban ya zama da kana ganin kana ji da ita a jikinka, kana ji da ita, kana ganin mutuncinta, kana ganin darajarta, tana buƙatar wannan. Wa bi hada ila ibtisama mushrifa, kuma tana buƙatar mulmushinka wanda yake mai kyallin huska, tarqulu alayya suru, wanda zai sa mata farin ciki. Yace mi an mafi kyan namiji ya kasance yana da kyakkyawan hali, mai tawadu ne, mai sauti ne kyakkyawa. Ma ajmalu rajulul hayyin, mi an mafi kyau a samu namiji mai kyakkyawan hali, mai tabshin hali, mai kyautata ibadar ubangijin, kuma mai sauke hakkin matar shi. Ka sani ya kai namiji, in ta fitila mar'a, ka rika waiwayawa zuwa ga matarka. Fa hiya tazara fil busta, ita kamar hurere a cikin garka. Za a hamar ta jafati, idan ka yi banza da wannan wurin bushewa zai yi. Shifka ka da ka shifka, ga ta nan ta yi tsanwashar, ta yi hure, ka yi banza da zuba mata ruwa, ka yi banza da kula da ita, bushewa zai ta yi. To ita ma haka nan, idan ya zama babu kulakka, babu tosayinka, babu rahamarka, to zuciyarta zai ta kekashe ta yadda kwata-kwata da son ka da tosayiya wata ita ma ga zuciyarta. Yace wa ina ta sakaita, idan ka shayar da shifka ka, kuma sai ta zama da tana kamshi, tana kyau. Yace ka sani ya kai namiji, annal mar'a ta tahammar fi sabilika aza, macen wannan ta yi kokari ta taushe cutarwa ta bangarenka da matsawa, kai ba tare da ka sani ba. Kam sahiratul layali bi sabab abna'i, ta ce ta nawa nawa ne ta rasa barcin dare saboda diyanka, diyan da kuka haifa da ita, saboda kai kai kana can kana barcinka, ita ta kwan dare tana farki akan yaron kai, yana hana ta ko hana ta barci, saboda kai diyanka ne take ma. Wa anta na'imul la tadri, kana barci baka ma sani ba. Kam ta ibadu bin nahari ala khidmati auladiha, so nawa nawa ta sha wahala da rana akan tarbiyyar diyanka, kai kuma ba tare da ka sani ba. Ta yi maka ado a cikin dare ba tare da ka sani ba, ba tare ma da ka kalla ka san ba da cewa ta yi wani abin kirki. Yace ya kai namiji, ka sani cewa ka yi kokari ka zamana namiji ne wanda zaka yi abubuwan da zaka zawo san matarka, abubuwan da zaka kusanto da matarka da mu'amala kyakkyawa, ka sanya kauna da kuma haɗin kai da kuma mulmushi kyakkyawa tsakaninka da ita. Da wannan ne zai kasance ka mallake zuciyarta, kun yi rayuwa wadda take kyakkyawar rayuwa, kalma mai daɗi. Annabi alayhi salatu wassalam yake cewa sadaka ce, war kalimatu tayyiba sadaka, kalma kyakkyawa sadaka ce ga wani ma, to ina ga macen da kake aure kake tare da ita. Wannan mu je zuwa ga na abun nan, yanzu ma muka bi shi ɗaya bayan ɗaya, wai yana tsammanin ba mai kariya ba ne a kusa. Mu je mushkila ta uku, al-mushkilatu saniya, mushkila ta uku daga cikin mushkiloli na ɓangaren namiji, safa ta 21. Mushkila ta uku daga cikin mushkiloli, matsalolin da ake samu na ɓangaren namiji, yuhaddidu bi talaq, namijin da zai rika yin barazana da saki. Duk wani abun da ta mushi ya rika barazanar, zan sake ki, zan sallame ki, zan yi kaza, zaki fadi gidan ku, ya rika dauki wannan shine a matsayin makamin da zai rika ma mace barazana idan ta yi kuskure. Yace yana daga cikin mafi lamurran da suke bakanta ciki, da abu mai hatsari, ba karamin hatsari ba na gaske cikin rayuwa ta aure, akan wani dan sababin da bai kai ya kawo ba, namiji ya rika yin barazana cewa zan sake ki. Idan yara ya gaba suna kuka suna ta ƙara, ya rika yin barazana da saki. Idan ita wannan miskiniya ta yi jinkiri wajen abinci da kawo mishi abinci, ko kuma wanke mishi tufafin shi, zai wannan barazana da saki. Idan wani yaro ya karya mishi wani abin amfanin shi, ko kofin shayin shi zai barazana da sakinta ita ta yi sakaki yace wa kam usratun tashadda shamalaha bi sababi talaqin tasarraha fihi ar-rajul yace nawa nawa ne famin da suka daidaice suka watse gidan gaba daya tarwatsai saboda sakin da namiji yayi gaugawa yayi saboda abin da bai kai ya kawo ba ya sake ta ya sallame ta aje ayi ta komo ita tace ba zata koma ba saboda mu'amala ce ta wulakanci kan abin da bai kai ya kawo ba ya sake ta yana nuna cewa bata da wani muhimmanci a wajen shi ba zata ji ba cewa zata iya komowa ta ci gaba da zama aure da shi to wannan kuma ana rabuwa ba wai ana kallon saki abin da zai sabbaba kawai kai ne ka rasa macen aure ko ita ce ta rasa mijin aure ba la ba wannan bane mata ga sanin gurin zaka iya samun wata ita ma koma yaya take zata iya samun wani namiji amma abin da ake gani wannan yaran fami kin da suka shiga gararan ba suka shiga matsala babban matsala ce wanda za a fada yace wa kasira min al-azwaj yashi ma azwaj ke kida rami imma li annahu la yufakkiru la yafqahu ahkamun nikah yace so di yawa daga cikin ma'aurata suna zaman aure suna zama tare da matar da yake aure cikin zama na haram ya kare ya kawo karshen auren saboda bai san hukuncin saki ba wani zaman auren da suke da matar shi tunin ya sake ta shekaru masu yawa ba tare da ya sani ba kuma yana zaman haram tsakanin shi da ita ko mun san wani abu mamaki cikin abin da ya shafi sakin abin da ya shafi sha'anin aure da sha'anin saki ko dai babu wani magana sassauci ko ka sani ko baka sani ba ko da kuskure kai wani abu na saki kawai ta sako zaman haram kake babu zancen cewa uzurin baka sani ba yana da tsananin sha'anin baban saki da aure au bi sawu fatawa jahilin ko kuma sawu fatawa wani jahilin malami bai ma san fiqhun saki ba bai san komai ba to wannan yana daga cikin mazahir na mummunan hali na namiji wanda zai saki harshen shi ko da yaushe saba abinda bai kai ya kawo bai rika yin tahdidi ya rika yin barazana saki abu bai kai ya kawo bai rika fadan kalmomi wanda suna iya sakin matar shi yace waja alamina talaq wasila irhab wanda dalilin wannan sakin kuma za a samu yan ta'adda dalilin wannan sakin wata kai ba ko tsoratarwa diyan wannan da suka rasa uwarsu suka rasa rayuwa karkashin uwa da uba ba san me makomarsu zata kasance ba wanda suka di yawanci galibin da ake samu yan shaye-shaye da yan daba da yan duka wannan yana daga cikin babban sababin da yake kawo sababin wannan abu yace wa alama ai ban zama kashani cewa ya kai namiji yace anna talaq maju ila lizalika shi saki Allah bai sa shi ba bai baka bane a matsayin makamin barazana daga tayi wani abu bai kai ya kawo ka rika barazanar saki Allah bai shar'anta saki dan wannan ba yace bar Allah ya shar'anta saki saboda ta hikima ta shi dan wata hikima da ta sa yace wa in ya tafarraga idan har sun rabu billahi kullum min sa'ati Allah zai wadatar da kowa daga cikin yalwashi in ka sake ta zaka samu mai santa in ka rabu da ita kai ma zaka samu wata amma ba wannan ba ake kallo wanda zai tunanin cewa shi yana da abin da zai auro wata bare ta barazana inda sake ki ma mata ga sunan ji yawa inda sake ki ma ga wanda zai samu ba wannan ba ake kallo ba wannan ake hange ba usraqin da zaku wargaza famikin da zaku wargaza diyan da zaku nasa cikin matsala diyan da zaku nasa wasu zama ma sababin tangare wasu sababin ma rashin tarbiyya su a cikin al'umma yace hululun awwaliya qabla talaq yace ga wasu tunda dai masaki ba a sa shi a matsayin abun barazana ba yace ga wasu mafuta ga mafuta da za a zakka bi su kafin zuwa ga saki yace Allah madaukakin sarki ya shar'anta sulhu tsakanin ma'aurata guda wanda haduwa ta gama su wanda kuma saki ba shi bane zai zama na karshe daga cikin wannan akwai wa'azi akwai kauracewa akwai bugu wanda bai kai ya kawa idan wannan bai amfani ba gaba ɗaya da kauracewa to shine kuma za a kai zuwa ga mataki na gaba idan ba a samu haka ba za a kai zuwa ga matakin da a aiko masu sulhu guda biyu na bangaren shi na mijin da na bangaren macen haka min ali wa haka min ahliha a kawo kowanne daga cikin su zamana su yi sulhu tsakanin idan har a cikin zamantakewa ta aure a yadda Allah madaukakin sarki ya shar'anta sha'anin aure bayyana bukata a ce matsala ta da ta faru tsakanin miji da mata har sai wani ya shiga tsakanin su Allah ya shar'anta su yabi mataki shi a matsayin shi na shugaba yabi mataki na daya na biyu na uku duka yabi shi ya iya kokarin ya ga ya magance wannan matsala tsakanin shi daga shi sai ita matsalar ba ta huta ba wani ya sani amma inda za a kai abun ya ci tsira ba yadda za a yi abu ya kai ga ba yadda za a yi ya gyaru to anan za a aiko wani hakama min ahali wa hakama min a samu ne mai hankali daga ƴan gidansu na mijin mai hankali da mai adalci daga na bangaren ita ma matar su zo su zamana su tattauna su warware wannan matsala ta su idan wannan wasila bata samu ba aka ci gaba da samun sabani har ma wanda zai yi sulhu sun zo sun shiga wannan sabani bai tsaya ba to anan aka shar'anta ma namiji yayi saki yanzu wannan matakan ana bin su duk wanda ya saki da wuya in ya bi wannan matakan babu matakin da yabi kawai ana bata mu shari'a ana abinda bai mushi ba sakin shi zai afka ana wani abin da bai kai ya kawo ba ko da abin ya kai fa ayi sakin ga matakan da aka ce ka bi ga hanyoyin da aka ce ka bi na farko kai mata wa'azi ka mata nasiha ko ba wayi so daya ba kai ta maimaita akan wannan abin yau da gobe shiga zai kuma a yanzu da aka samu social media bayan kai kana yi ka ka mata wa'azuka na malamai kan mawdu'in ta rika saurarawa kai ta bi daya bayan daya kar kai tunanin cewa in kai tunanin cewa ayin an samu sabanin ba ta ma tsaya ka saurarawa ba za ta ji ba wannan kuma buniyar ne akan wace mu'amala akan ma mu'amalar sabanin lokacin da aka samu sabanin lokacin da ta yi kuskura ka hauta da zage-zage ka yi ta cin mutuncinta to daga baya ko ka ce ka kawo wata maslaha ba za ta yi ta saurare ka ba amma ana zancen abin tun yana farkon shi tun lokacin da aka samu sabanin tun lokacin da ta samu matsala zaka yi kokarin bin wannan matakan kuma kana bin su wallahi nasara zaka yi kana bin wannan matakan in ya gagare ka sulhu ka bi wannan matakan ne zaka kawo wani ya shiga wasu su shiga su zo su sulhun ta tsakanin kuma wannan ba wai ana nihin cewa ba kai ka kasa a matsayin ka namiji la dan saboda matar ka ce zai kasance ma a waje sarki ne a waje alkali ne yana raba husuma ta gari guda yana raba husuma ta zandar guda amma kuma tsakanin shi da matar shi sai wani ya shigo ga aya can ga ma'aikin Allah alayhi salatu wasallam ga annabi can mun san matsayin shi amma sabani tsakanin shi da Aisha sai da wani ya shigo sai da Abubakar ya shigo dan bai iya adalci bane bai iya hukunci na adalci ba la shari'a ce ta Allah kawai abi ta yadda take Allah madaukin sarki duk abin da zai shar'anta yana da hikima me yasa saboda kai da kake matsayin kai ne abokin husuma ba yadda za a kai alƙalanci abokin husuma kai saurara ya sallama ko da wannan hukuncin da kai wallahi yana cike da adalci kai ne mai gaskiya ka kawo ayoyin ka kawo hadisai ba za ta yarda ba za ta ga cewa ka mai gyara kace kake amma dole in ka bi abin da Allah ya ce ku kawo wani in ka kawo wani to ta tabbatar da cewa kuma wani ma hikima ta Allah bai ce baka kawo wanda ka ga dama la ta zabo cikin famun ta wanda ta yarda da shi ka zabo cikin famun ka wanda kai yarda da hankalin shi da adalcin shi kana kawowa sai ka taho a zamana a tattauna kan matsalolin da kana da yarda 100% zai maka adalci ita ma tana da yarda 100% zai mata adalci to wannan shine idan aka taho kakkai sake ka gano wanda shi dama bai san zamantakewar auren naku da ita kai bincike ka tabbatar kakka kawo wanda zaman auren naku dama bai gune shi yana fama ya warga za muku gidan kenan abinda zaka kawo sai kai nazari shi yasa aka ce hakaman a kawo mai hikima mai hankali wanda ya san abin da yake cikin abu kuma ba makawa ya kasance masanin aure ne da saki ita ma shi ma wancan ya zama masanin ba wai jahili ba kawai za a dauko a ce zo da Allah ya yi sabani zo ka shiga cikin ka sasanta mana wancan ma ita ma ta ka jahili ko ga mu sai su gama su watsa abin da kai da kai kin ma kai abin ka ya fi gyara yace la ta zai zo tuka ta ishi fi qalbin kada ka bar matarka ta tsaya tana rayuwa cikin kunci da matsala lamma kana rajul inda ayi mawqifin duk lokacin da ya zamana namiji shi ya zamana cikin kowane mawqif cikin kowace mushkila tasuru sawratu wa tazharu asbiyatu la amya cikin kowane lokaci shi namiji zai zabura daga an yi wani sabani zai tashi da damuwa da bakin ciki da makamniyar rishin hankali fala yara amma bi husuwat talaq farada bi ra'ayi ba abin da yake gaban shi kawai ganin shi saki ne mahuta saki ne mahuta wa hadha min su'i sharakati su'i rajul zawjati wannan yana daga cikin mummunan hali da mummunan tabi'a da namiji zai rika ma matar shi ya rika ganin ni nake da saki a hannuna a ci gaba da sabani kawai makamin shi shine saki la wannan ba namiji bane wanda ya san abin da yake cikin zamantakewar aure namiji nagari shine wanda ya cika sunan shi namiji shine wanda duk matsalar da zata taso zai iya kokari tsakanin shi da ita ya daidaita abin shi duk yadda za a yi kokarin wani ma bai san me ya faru ba ya daidaita matsalar su binne ta su gyara ta anan ba wai a ce daga ya wani abu ya faru ba kawai yayi kokarin saki daga wata matsala ta bullo yayi kokarin ya ce saki shine makami to wannan zai zama duk macen da kake furta ma saki zancen shi ma maganar shi ma to ka riga ka sa mata cewa ba kaunarta kake ba babu wata soyayya a zuciyarka dan duk wanda kake ma wannan barazana cewa kana mini kazan nan rabuwa zan yi da kai kana mini kake yana na nuna cewa babu zancen soyayya a cikin zuciya babu zancen santar kake to ka ba ta sakon cewa batta da wani muhimmanci batta da wani matsayi a wajenka yace to kai kokarin ka sanya matarka tana cikin aminci gami da rayuwarka tsakaninka da ita tana cikin aminci tana nutsuwa a zuciyarta cewa mijinta yana son ta yana kaunarta amma kar masaki kana furtata kana ambatata ko baka yi ba ma ake zance kana barazana da cewa zan sake ki to wannan ka riga ka rusa wannan kaunar da take tunanin kana mata a cikin zuciya yace limaza taj'alu talaqa uluba me yasa taka sanya saki kar masaki ta zama abun wasa akan harshenka wasila ce ta tsoratar da matarka da kuma tahdidi na matarka yace summa izara laqum ka tandam kuma idan sakin bai auko kai zaka yi nadama kai asara ka rika binciken idan ya auko kai nake so kai zaka yi asara kai zaka yi nadama kai ta bincike gami da wanda zai baka fatawa gami da maida ta kana ta bincike gami da rukusa kana ta bincike kana rayuwa cikin kunci da tsanani wannan yana faruwa ga duk wanda suke gaugawa saki musamman saki uku a gami daya ya taho kawai daga an yi wani abu shi mai zuciya ne shi ya kai namiji yace na sake ki saki uku kuma su koma da shi da ita duka su shiga matsala a bana wannan na samu ka wajen guda uku wanda ya saki saki uku gami kai tsaye ya je wajen wancan a ce babu ya je wajen wancan a ce ba haka bane katari da aka yi wata muguwar sa'a lokacin da ya kawo mini fatawa yake tambaya na sabke wani dan karamin littafi kan matsala bai wuce kamar wannan ba sabshi na karanto mishi babu wata rukusa babu wata dama ya ketare je samu wani malamin da bai san komai ba akan saki ya bashi rukusa aka je a boye a tayi auren karye dal aka koma kuma wani ma a kwanan nan haka yi wani ma haka yi a wannan kwanakan sojan so uku duka wannan matsalan ya kawo ta da yamma da saki kayan wasa yana tunanin duk wanda kake rayuwa da shi kake tare da shi ko namiji ne ko mace ce yana kusa da kai baka gane muhimmancin shi sai ka rabu da shi baka gane darya shi da muhimmancin shi sai lokacin da ka rabu da shi a lokacin nan ne zaka san matsayin shi zaka san darya to ana rabuwa sai ga ashe wannan tana da muhimmanci a zamanta a cikin gidan nan ashe ita ma ta ga yana da muhimmanci a cikin rayuwarta to rada kuma anan ake fama a koma ko ta hanyar haramci a fama ai ta neman rukusa ai ta neman dama wanda wannan ko ba karamin bala'i bane da a farko ka bi shawara da a shari'a ta baka ba za a kai zuwa ga haka ba yawa anan gurin yake cewa safa ta 23 min tara'if ba'dir rijal allazina ala lisanin mutaraq hazi da kace daga cikin abubuwan ban mamaki da suka gudana akan wani mutum wanda harshe sakin shi saki ya tsaya a harshen shi wannan hikaya yace wani mutum yace ma Harun ar-Rashid yace ma Harun ar-Rashid cikin wani zancen shi yace balagani yayi a amiral mu'minin anna rajulan min al-arab talaqa fi yawmin khams liswa labari ya iso mana a cikin labarai cewa wani mutum daga cikin wannan larabawa ya saki matar shi saki ya saki mace guda biyar a cikin wuni sai yace inna ma yuzu sai yi mamaki yace yuzu mulkur rajul ala arba'i niswa fa kaifa talaqa khamsa yace abinda yake akan namiji ai a ce ya saki mace hudu saboda a matsayin shi na musulmi ai mace hudu ce ta halitta gare shi ba ni labari ya aka yi saki mace biyar a wuni yace kana da rajulin arba'un niswa wannan mutum ya kasance yana da mace guda hudu fa dakala alaihinna yawman watara sai ya shigo wajen su fa wajadahunna mutalahiyatun mutanazi'at sai ya same su suna ta husuma suna ta rikici suna ta cin kan juna wa kana shiziran ya kasance shi kuma mai mummunan hali ne shi namiji fa kada sai ce ilamatan hadha tanazu wa har yaushe zaku rabu da wannan cin kan naku da wannan tashin hankalin naku a gidan nan yace ma iqalu hadha al-amru illa min qibalihi yace banni ganin wannan lamarin wannan abun kawai daga wajen ki ce yake wanci ya kallu wata cikin su hudun ne yace duk wannan hutunan wanda kawai ina ganin daga bangaren ki ne izhabi fa anta dalik tahi na sake fa qalat lahu sahibatu ha sai yar uwata tace ajjarta alaiha bi tsara ka mata gaugawa saki walau adabta ha bi ghayr zalika la kunta hakiman da ka mata ladabi da wani abun da ba saki ba da shine zan mu dauke ka mai hikima kaga kishiya abinda ta gaya mata kai gaugawa saki kai gaugawa yanke hukunci da ka tsaya ka bi abin da hikima ka ladabtar da ita ta wata hanya anan ka zama mai hikima ba saki ba saki aikin rabo ne kishi ya tagaya mashi fa qala laha sai yace mata wa anta aidin tsari ke ma je kina sake fa qala lahu salisa sai macen ta uku tace mishi qaba haka Allah fa wallahi laqad kana ta tace Allah wa daranka wannan guda biyin da ka saki na rantsi da Allah suna kyautata maka kuma suna maka farla suna mutunta ka sai yace mata wa anta ayyuhal ma'duda ayatu ma anta dalibin ke ma da ke lissafa alherin su je kina sake fa qala lahu rabi'a sai wannan ta hudu ita ma tace mishi wafiha anatin shadida ita kuma tana bin lamurra da sannu tace da kasadurka anto ajiba nisauka illa bin talaq tace kirjinka yayi nauyin ka ladabtar da matanka guda uku duka ka ki ladabtar da su ka rasa abinda ka ladabtar da su sai da saki ga baki dayan su fa qala laha aw anta talikun ayda yace ke ma na sake ki suke mata ki wa kana zalika bi masa ijaratin lahu a cikin wannan duka da yake yi da kuma makwabciyarsa ita ma tana sauraron wannan abubuwan duka da suke gudana kaga shi a matsayin shi namiji da ya taho madadin ya bi abubuwan asaniya warware wannan rikicin duka gaba ɗaya ɗaya bayan ɗaya ya sake su makwabciyar nan da take shi sai ta leko ka da sami kalamu duk ta ji abin da ya gudana tace wallahi ina rantsuwa da Allah cikin tarihin mu na Larabawa ban taɓa ganin namiji da rauni kamar kai wanda a wuni zai saki matan shi gabaki daya a sa'a daya a cikin lokaci guda yace kuma ke ma na sake ki je kina sake kaga anan gurin ne ano an kwaya shi ma ya shiga cikin halin da bai ma san abin da yake ba kuma da yace na sake kin wai shi yana tunanin tunin hankalin shi ya dauke yana tunanin ita ma wata matar ta shi take yace ita ma ya sake ta to shine yace mishi ka taba ganin wanda ya saki mace biyar a wuni to shine ya bashi wannan hikaya fa ajabahu min dakhil albayti fa qad ajasta qad ajasta fa ayyuhar rajul al-aqil yace ya kai namiji mai hankali ka kiyaye harshen ka gami da saki kada kai zatan cewa yi ma mace barazana da saki barazana da cewa zaka sake ta wannan yana daga cikin wasila da zaka zai kasance makani ne a gare ka wannan tabi'a ce wadda bata dace ba ka rika mu'amalantar maccen ka da wannan mu'amala
التقدير بالطلاق شيء ما زي تقولون تصير تماما شيء ترى جوا نجوا
يا واسي أبو نجوا المشكلة الرابعة مشكلة تقول صفة تا إشرين دتقص صفة تا إشرين دتقص المشكلة الرابعة مشكلة تقول الشك وسوء الظن بزوجته متين يكسن تيانا تكاد الشك يانا تكاد الشك كما دمومونا زتو جماعتش yana muna na mata zato wannan yana daga cikin kuskure na hudu da mazaje suke abuwa cikin zamantakewar aure yace hunaka min ar-rijal man yahawu da baytahu ila jahimin la yutaqu bi sabbi su'i dhanni fi zawjatihi shakku fi kalamiha wa yatajassasu alaiha yace daga cikin mazaje akwai wanda zai mai da gidan shi kamar wutar jahima ce ba zai iya sakin za a iya samun dama sakewa mace ta sake a gidan shi ba ko da yaushe duk wani motsinta yana munana mata zato yana shaku cikin zancanta yana mata tajassusi da mugun bincike cikin rayuwarta wa qad yukhawwina zawjatahu fi malihi yana iya sanya ma ya rika ganin ta ha'ince shi cikin dukiyar shi wa qad yasulul amr yace abin yana iya muni har ya kai zuwa ga halayen kama da mutuncin ta ya zubda mata mutunci yace fa yabda'u sai ya fara yana ta muraqabatta gami da taharrukat in ta gami da halayenta bar yuraqibu talaqan bace bare zai rika ta muraqaba yana ta bincike yana ta surveillance salularsa bal rubbama raja ila bayti ghayr maw'idihi al-ma'ruf so diyawa zai komo gida bayan ya tafi aiki ya tafi shagon shi ya komo gidan yana tunanin bari ya mata surprise ya ga a wani hali zai same ta ya mata surprise ya ga a wani yanayi zai same ta ko tana hira da wasu ko tana wata mu'amalar da bata dace ba duka wannan yana sanya mata ido yace kullu haza min gairi dalilin wala burhan kuma duka wannan bayyana da wani dalili bayyana da wata hujja bal huwa min taswiri shaytan yana daga cikin taswiri na shaytan yana daga cikin sauwawa abun gakin shedan zayyana kawatawa ta shedan wa hadha lil asafi yahlusu li ba'd an nufusu da'ifa wannan yana faruwa ne ga wasu zukata masu rauni da kuma sahibul waswasu wal awham mutanan namijin dake cike da waswasi da kuma wahami wanda abinda zuciye shi ta bashi tunanin cewa la'alla kaza kawai sai ya biya zuciye shi ta bincike ya biya zuciye shi ta kokarin bincike yace amma namiji mai hankali shine wanda zai san mashair zai kula da girmama mutuncin matar shi ba zai tutar da ita cikin mutuncinta ba ba zai duk lokacin da yace rika bincikenta yana binciken sarurarta da suwa take mu'amala zubda mutunci ne da cin mutuncinta da nuna cewa ita bai makamin kai bace da zubda mutuncinta kuma wannan idan muka nura galibi a cikin rayuwa ta yau yana kasancewa ne ga macen da ko kuma namijin da ya riga ya san halin macen wannan kafin ya shigo da ita ita ma ta riga ta san wani abu na shi kafin ya shigo da ita duk lokacin da ta bashi damar yin wani abu da ita kafin ya arme ta ko da bai kai ga lalata ba to ta tabbatar da cewa ko ya arme ta an shigo gidan arman nan rayuwa ce ta cike da shakku rayuwa ce ta bai yarda da ita ba ta yarda da shi ba kuma har abada haka za a miki wannan ita ce babban matsala da take sawa to idan haka ya faru sai ya tsaya yana ta waswasi yana ta bibiyar ganin cewa ko ha inta shi take a cikin zamantakewar auren yace ka duba zuwa ga kishi na sa'ad lokacin da yake cewa lawajada rajulan ma azwajati lawajatu rajulan ce da a ce zan samu na wani namiji tare da mata ta yace la auratu ma bi sai da dukkan sana hau kansu da ta koyi ba tare da rangwame ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya maida ma sahabbai yace ata ajabuna min ghayrati sa'ad kuna mamaki game da kishin sa'ad yace ana aghyaru min sa'ad ni na sa'ad kishi wallahu aghyaru minni kuma Allah ya yi kishi gare ni kishi wanda ya dace da shi Allah ya bayyana mana meye kishin Allah shine kishin shi yace Allah mafi kishin Allah ba abin da yake kishin Allah yaga baiwar shi tana zina baiwar shi musulma tana zina to kishin da Allah yake yahi na ubanta yahi na dan uwanta yahi na mijinta kaga dai namiji yadda zai kishin ya ga matar shi ana lalata da ita to haka Allah madaukin sarki yahi wannan mijin yahi wannan macen yahi duk wani dan uwanta kishi game da wannan abu Allah madaukin sarki shi yasa ya har sai annabi yace min ajli zalika harrama da fawahisha ma zahara minha wa ma bada saboda wannan ne Allah ya haramta alfasha da tahili da tabayyane da tahili da tabayyane me yasa Allah ya haramta zina da tahili da tabayyane abinda yasa ya kayyade da wannan saboda a can jahiliya a can lokacin jahiliya kafin musulunci ya zo su a tsarin su a tsarin sha'anin su mace a gare su abin aibu ne a ce tana zina ko a jahiliya a ce diya ce ba baiwa ba bayu aka sani tunda su basu da mutunci basu da daraja kamar dabba suke ko kamar haja suke saida su ake su aka sani da lalata to su a jahiliya ma mace ba ta yin zina wanda ta bayyana zinarta ta bayyana a hidi take yi batta da daraja a kabilar su ma sun kwashi kayan aibu kayan cin mutunci da rashin daraja wanda sai dai su abinda suka dauka in dai ya kasance a koye ne kuma ta tsaida mutum ɗaya ne take zina da shi wannan ba lahi bane ba matsala bane in dai ɗaya ne take yi da shi shi ma a koye ba a bayani jama'a ba lahi bane ba matsala bane a jahiliya amma ko su a gare su wanda ta bayyana aka san cewa wance kaza take ko a jahiliya wannan babban aibu ne da har abada ba abin da zai wanke mata shi yasa annabi alaihi salatu wassalam da yin musu wannan da yake musu mubaya'a yamma mata mu baya cewa kada ku yi shirka ga Allah kada ku yi kaza kada ku yi kaza yace musu kada ku yi zina daya daga cikin su ta tashi ta yi mamaki tace a wata zinar gurra shin dama diya tana zina iya a ce tana zina ana yi tunanin su kawai bayi ne aikin zina ba aiki ne na bayi to anan gurin shi yasa Allah yake da tsananin kishi game da wannan mummunan dabi'a yace to wannan gaira yi kubihullah akwai kishin da Allah bayyana so kishin da za a gina shi akan abinda ba daidai ba kai ta zarginta kai ta kishinta akan abin da ba a yi ba bai faru ba ba a gani ba baka sani ba baka da wani abu na shakku kawai ka zuba mata shakku kai ta kishinta kai ta kokarin abin da har zai kai zuwa gaba ta usara kana munana mata zato har ta sa a ranta ma baka yarda da ita bane kana munana mata zato to wannan shi ma yana daga cikin abin da yake wargaza usara abin da ya gabata nan zan mu san cewa Allah shi ma yana kishi shi yasa annabi alaihi salatu wassalam yake cewa daga cikin kishi akwai kishin da Allah yake so akwai kishin da Allah yake ki yace amma kishin da Allah yake so shine kishi a cikin abun nan cikin shakku in kaga wani abu na shakku idan ka ya nuna maka wani abu ko kaji ko an baka labari wani abu to wani maccen ka tana wani abu to nan zaka yi kishi ka tsaya kai bincike haka tabbata amma kishin da Allah yake ki annabi yace fal ghaira fi ghairihi ba kishin ba da ba tare da shakku ba babu wani abun shakku ba abin da tan maka ba labarin da ka ji akan ta kai ta bibiya rayuwarka kana ta mata bincike wannan ba ai ba ai dan saboda zai kai koda baka same ta da wani abun ba amma ka bata babban sakon cewa baka yarda da ita ba ka bata babban sakon cewa ita ba mutum ne kirki bace yace wa adan naqidi zadur rijal yace kuma kishiyar haka zaka samu wasu mazan suna banza da mas'ala ta kishi babu yadda za a yi shi bai kula ba da kowa babu ma kishin kwata kwata a zuciyar shi babu ma a matsayin shi na namiji yana jin matar shi cewa matar shi ce zai barta ta shakuda da duk wanda ta ga dama zai barta ta je kasuwa zai barta ta je duk inda ake cakuda da maza ba ruwan shi da hujja cewa ai ɗan uwanta ne ko kuma dangin ta ne ko na kusa da ita ne ko kuma abukan aiki ne ko kuma abukan kaza ne duka wannan ya bar su da sunan cewa abukan ta ne na lakwal abukan ta ne na boko abukan aikin ta ne da kaza kwata kwata ya bar ta ta rika mu'amala da su kamar ka ce wasu muharramanta ne to wannan kuma shi ma wannan bangaren shi ma kuma rishin kishi ne wanda kishin ya mutu musamman a wajen yan bariki kishi ne wanda ya mutu shi ma wannan babban aibu ne daga Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda shi yace a shin bai sani ba bawa cewa cakudan maza da mace haram ne Allah ya haramta daga Ibnu Abbas yake cewa Allah ya yarda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan raj ahadukum bimra'atin illa ma azimaram kada ɗayan ku yake banta da mace sai ya kasance tare da su a koyin muharrami yace ka sani ya kai namiji baka sani ba cewa cakudan maza da mata yana daga cikin lamurran da suke kaiwa zuwa ga wayyo Allah da kai tona baka sallama riba ne mai hatsari wanda min al-azwaj mai turkozoto wani mazan wani namijin zai bar matar shi ta rika zama da mazaji tana dariya da su tana mu'amala da su tana musanyar zance da su gabaki ɗaya duka wannan bai kawo akai ba bai san ba cewa a ƙarshe wannan matsala zata kai sai inda ba a tunani yace ya aiwa zauji ya kai miji inna hazi diyasa ka sani cewa wannan rishin kishin da rishin mazakunta da rishin kishi wannan akan matarka wannan bai halitta ba yace namiji mai hankali shine wanda bai kai matuƙa bai wuce gona da iri wajen kishi kuma a cikin lokacin bai bar matar shi ba kara zube ta yi duk abin da ta ga dama wasat ne tsaka-tsakiya ya tsaya tsaka-tsakiya ya rika kishin shi amma na shari'a ya rika kishin shi amma na hankali wanda daidai da shari'a ta tsora shi ba ya wuce gona da iri ba ko kuma ya yi ƙasa dama musulunci komai shi bainal ifrad wa tafarid ne ka a wuce gona da iri kuma kada a yi sako-sako yace ya kuna harisan ala nisa'ihi an yi garsa fil qiman nabila yayi kokarin matan shi matar shi ya kitsa ya shibka mata halaye na gari dabi'u na gari wal akhlaqu fi musalafi nufusi yana ya sa mata halaye da dabi'u na gari abun buga misali a cikin zakatan su hatta ka tahallama bil ifa wa sitr wal haya har sai a wayi gari matar shi ta wayi gari ta sufanta da kamun kai matar shi ta sufanta da sitr ta kanta ta sufanta da kumiya duk wasu abubuwa na badala da rishin kumiya da cakuda cikin maza da duk wani abu da za a yi matar shi ya kasance ta san haddin shari'a ta san abin da shari'a ta bata dama ta san bakin abin da shari'a ta haramta mata yace wayan bagi alal mar'a kuma ya kamata ga mace an ta tarima mashair zawji ita ma ta girmama mashair kin mijinta wa gayatu alaiha da kishin ta da yake yi fa innal ghayrata alamatul hubb saboda kishi alama ce ta so kada ta ga yana kishin ta yana hana ta fita fuskar ta bude yana hana ta fita da kaya da suka matsa jikinta yana hana ta fita duk in za ta fita sai ya tsaya ta yi hijabi ta yi niqabi ta sa kaya na mutunci ya ta rika jibin wannan ai matsawa ne ai tsanani ne cikin addini la saboda yana kishin ki ne kishi kuma alama ce ta so inda a ce bai san ki zai barke ki ba dalan ke da ke ga dama shi ma zai bi na titi amma da yake yana san ki yana kishin ki kuma akan ki kadai yake tsaye da kanshi yake kishin ya tsaya yana so ya ganki kuta ta shari'a bai ya so ya ga wani ya ga jikinki bai so ya ga wani ya ga daga cikin mafatin kinki to wannan alama ce ta cewa yana son ki gairu mu'tadila da yace ta kunu gairu mu'tadila fi hududi shar'i fa tura'il mar'a hadhihi al-ghayra ta tarmu zawjaha to mace ta kiyaye wannan kishin na mijinta kuma ta yi iya kokari ta kiyaye ta girmama mashair kin mijinta duk wani abin da yake so da abin da yake ki ta san menene sai ta kiyaye yace wanzu rayuwatul iqa ki duba yake yar uwa mace zuwa ga asma'u binta abubakar lokacin da ta girmama mashair na mijinta wa abat an tarkabu khalfa rasulullah ta ki ta hau bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san mun san cewa annabi alaihi salatu wasalam manzo ne na Allah kuma ba yadda za a yi a ce annabi alaihi salatu wasalam ya sa wani abu a zuciyar shi akan matar wani amma duk da wannan da tagga da mijinta yana nan cewa tayi ba zata hau bayan annabi ba ta bayan dabba saboda mijinta ta san bai san hakan ta san mijinta mutun ne mai kishi bai so ya ga mu ga hadisin gashi nan da Imam Bukhari ya hudo hadisi daga Asma take cewa tazawwajani Zubair wa malahu tirada min malin wala shay ghayr farsi wa nadihi wa bairi tace Zubair ibn al-Awwam ya aure ni a lokacin da ya aure ni a ban kasa bayyana wani abu na dukiya banda dokin shi da dabba shi ta dauko ruwa da rakumin shi da yake hawa da dokin shi tace fa kuntu arifa huni nike zuwa ina yo musu ciyawa wa astaqil ma kuma ni nike kawo musu ruwa wa ajinu kuma ni nike kwaba kulli na abinci a gida da za a yi abinci duka wannan kaga yake nuna mana kada kasa ma mata abubuwa na turawa cewa ai duka abubuwa kaza haki ne na miji kada ki mishi la zamantakewa ce ta cuda ni in cude ka zamantakewa ce ta taimakeke ne juna koda ba hakkin ki bane ba ke Allah wajabta ma ba amma dai in kika kama mishi kaga wannan abubuwa hakkin miji ne aikin shi ne dabbobin shi ne amma take zuwa take ba su ruwa dabbobin su ne amma take zuwa daji ta yoci yawa abu ta dauko ta zo ta kata ka musu kuma take yin abu tace waram akun absul khubza amma duk da haka ban iya kyautata yin khubza ba ban iya ba bakana ya khubzi lijaratu min al-ansar sai zamana wasu makwabtan mu daga cikin mutanen ansar mutanen madina su suke yi mana khubza kaga duk wani nau'i na abinci ta iya duk wani abin da mijinta yake so ta iya amma sai ta san cewa ita khubza in zata yi ba zata yi mai kyau ba sai take zuwa makwabciyarta ta mata ta kawo ma mijinta tace wa kunna niswatu sirkin kuma mata ne masu gaskiya kala sai tace faji'ti yawma sai wata rana nazo wannawa ala ra'asi wannan bawon abincin yana busa kaina falakitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai na gama annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu nafarun min ashabi tare da annabi alaihi salatu wasallam da kai jama'a dan dazan jama'a na sahabban shi summa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ikhin kalma ce ta dulkusar da taguwa yana nihin taguwa an ta lukhari tarkaba a sama yana nihin ya tosaya ma asma'u taguwa shi ta dulkusa asma'u ta hayo dan ya ganta daga jiya tana dauke da kaya annabi alaihi salatu wasallam cikin sahabbai kala sai take ta fasta hayo ta sai na ji kumya wa arafta ghayraka kana sanka da tsananin kishi kaga fa dabba ce ta annabi alaihi salatu wasallam annabi ne ya dulkusar da raqumar dan ta hau wannan wahalar da take dauke da kaya akan ta kwaso gajiya dan ta hausa rage mata wannan wahalar amma ta bai batta hawa dan ta san mijinta da tsananin kishi bai ya san haka nan me yasa shine masha'irul zawj shan me sanin cewa me miji yake so me yake ki alaƙar ta kuma da annabi alaihi salatu wasallam yana da kyau ba nan dai tunatarwa alaƙar ta da annabi alaihi salatu wasallam muharrama ce ba wai wata mace bace ba rai haka a matsayinta na makusanciye shi ne a matsayinta na wanda ya shar'ance tana iya ta hau bayan nashi amma kuma duk da haka ta san cewa mijinta bai ya san wannan a matsayin shi na annabin Allah hiyayyen halitta kaga tabbas in har ya ji farin ciki ma zai amma dai da ke ta san mijinta wannan halin shi ne ba zata sabka ba akan abin da ya dora ta akai kaga bayyanan amma ta kiyaye masha'irkin mijinta tana nihin kishi na abin nan mijinta ya'ani gairatu zubair fa qala zubair sai zubair yake cewa wallahi la hamlukin nawa ala ra'siki ashaddu alayya min rukubiki ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi daukan kayan abincin nan da kika yi akan yahiye mini tsanani game da ki hau dabba tare da annabi alaihi salatu wassalam kaga anan gure shi kuma sai bayyana cewa da a ce kin hau abinda na ji damuwa a gare shi daukan kayan da kika yi suka wahalar da ke kaga shi ma nan gurin ya nuna so da kauna da kuma tosai da rahama da a ce kin sabke wannan kayan kin hau bayan annabi sallallahu alaihi wasallam duk da kishi na wannan shi yayi mana sauki da a ce kin dauko kayan da suka wahalar da ke yace wa qad fadala asma'u an tamshi sa'a ta hamulun nawa ala ra'si ya gashi asma'u ta fifita akan ta dauko kaya ta dauko kayan abinci a bisa kanta cikin tsananin zahi gami da ta hau abun hawa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a rage mata hanya wasa haya ta ji kumya ta yi tahiyya cikin mazaje kaga maza ne na sahabbai ta ji kumya akan ta hayo ta shigo cikin maza ta taho saboda mijinta ta san mai kishi to wannan shine yake nihin cewa mace ta san masha'ir na mijinta ko da bayyanan ta kiyaye ta san cewa daga cikin tsarin shi bai so ta fita ba hijabi bai so ta fita ba niqabi bai so yana so ta yi wuta ta shari'a to ko bayyana ko ina ya tahi ko da labari ba zai kai mishi ba ko a cikin kasurgumin daji ne da ba yadda za a yi labari ya kai mishi ko ta san mijinta bai so kawai ta kiyaye lada za ta samu wajen Allah matukar abin nan wani abu ne mai kyau ya dora ta akai yawa
Yawwa da sun karanta sai sun kai da gome ta kwana sai an yi su zo.
Yawwa to kaga aka ce safe kwarai safe ta yi sai ka sha. Allah ya kara mutu ta. Sai insha Allah. Bari mu sai da sauki ya ce. Insha Allah lokacin da muka